أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيغا بدكراتمنا لتافي عمدة الأحكام واللفا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي wanda yau muna ranar Alhamis 16 ga watan Rabiul Akhir, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda yayi daidai da 10 ga watan 11 miladiya ta 2022, wanda wannan shine darasin mu na 33 a cikin wannan littafi. A wancan satin mun tsaya muna cikin baban da malam ya kawo mana hadisai da suke magana game da abin da yazo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kan abin da ya shafi sallar Idi guda biyu, wato Idin Layya da Idin wato Azumi. Wanda hadisin da muka tukake akan shi shine hadisin Jundub bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman nahri thumma khataba ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. واتونا حديثي دغ جندب بن عبد الله البجلي يرضى الله تثبت أغريشي يكي تشوى أن محمد صلى الله عليه وسلم يا من صلى رانا إيد الليا دا أكي صلى سي خطبة من غني بنتين. Abu na farko da ake yi ranar Layya shine yin sallah ta Idi. Bancin Idi tukun za a yi khutuba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yayyanka, shine yace summa zabaha, sannan yayyanka abin layya shi. Wa qala, sai yace man zabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha. Dukkan mutumin da yayyankan layya shi kafin wato mu yi sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to yayyanka wata a madadin ta. Yace wa man lam yazbah falyazbah bismillah, wanda kuma bai yanka ba to ya yanka yanzu da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda hadisin da ya gabata kafin wannan da wannan duka suna mana magana ne akan wato lokacin yanka da kuma abinda ake karantawa idan za a yi yanka. Lokacin yanka shine wato bayan an sabko daga wato Idi, kenan bayan an yi sallar Idi an sabko daga wato Idi an yi khutuba. Wanda a wancan hadisin mun gani ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yayyanka kafin wato ya zamanto an yi sallah, saboda mi yana gurin kwadayin lada ya zamanto daga dabbar da yayyanka ita za a fara cin abinci da ita, yayi sadaka ga iyallan shi wato su fara ci. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi mi shatu ka shatu lahmin, wato wannan dabba da ka yanka kawai yanka ne, kai lama ne kuka yanka kuka ci ba layya bace, saboda mi bata zo ba akan wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya shar'antar cewa shari'a ta ce ayi abu kaza. Wanda ya gabata mun gani wasu abubuwa wanda malamai suke ce musu usulus sitta, wato wasu abubuwa gimshikai guda 6 wanda dukkan ibadar da zaka yi wato idan ta zamanto ta saba ma wa'annan al'amura to ba za ta zamanto ba karbabba a wajen Allah subhanahu wata'ala. Mun gani magana Fudail bin Iyad da yake cewa idan aiki ya zamanto nagartacce ingantacce amma bai kai shi da ikhlasi bai zamanto ba akan karantarwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yuqbal, Allah bai karba. Idan kuma kai aiki akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallama amma baka yi shi wadan ikhlasi baka yi shi wadan Allah, shi ma Allah bai karba. Yaushe Allah zai karba? Shine har sai ya zamanto khalisan sawaba, sai ya zamanto kai shi dan Allah da ikhlasi kuma kai shi akan karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to kun zai Allah subhanahu wataala zai karba. Dan haka abinda ya shafi jinsin ibada, adadin ibada, yaya ibada take, wurin da za a yi ibada, lokacin da za a yi ibada. Haka abu na shidda, abubuwa guda shidda ne. To dukkan wa'annan in dai ba shari'a tace ga yanda za a yi su, baka zo ka yi su a wani daban, to wannan Allah subhanahu wataala bazai karba ba. Jinsin ibada shine misali ibadat layya da aka ce a yi da dabbobi na ni'ima. Kai ka je ka dauko wani doki kace ka yanka ka yi layya da shi, ka gani in kai layya layya ka bata yi ba, saboda ba da su ba aka ce a yi layya. Haka lokacin yin ibada, misali sallah, sallah ana yin ta akan lokaci kaza, lokacin magariba sai rana ta fada, kai kace kai magariba kafin rana ta fada, sallah ka bata yi ba. Adadin raka'o'in sallah, ana yin magariba raka'a uku, kai kace a'a kawai zakai ma Allah da ikhlasi, kawai dan Allah ne kai wannan raka'a shidda, kaga Allah ba zai karba ba. Ana yin guri, ana yin wato hajji a Makka, Arfa a can, ka zo ka hau dutsen karkara kace anan zakai hajji, kaga Allah ba zai karban maka ba. Haka adadin ibada, adadi diyan duk wannan al'amuran in dai ba shari'a ba tace ga yanda za a yi, to in kai wani naka daban, to wannan Allah subhanahu wataala ba zai karban maka ba. Kai zo ka kayyade ka ce a'a ayi kaza adadi kaza, ko kuma ayi kaza a kaifiya kaza, ko kuma a yanka kaza ayi kaza da shi, matukar ba shari'a ba tace ga yanda za a yi, to idan kai wannan Allah subhanahu wataala ba zai karba ba. Bayani ya gabata game da wannan hadisin, kuma a cikin shi mun gani irin ladabi na abin da ya shahi yanka. Mutum idan ya zo yayi yanka, wato zai zamanto ya ce bismillah, ya yi shi da sunan Allah subhanahu wataala. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. Hadisi na gaba da malam ya kawo mana a cikin baban shine yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala shahidtu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-eid فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا آذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مدى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفاء الخدين فقالت يا لما يا رسول الله قال لأن كنا تكسرن الشكات وتكفرن العشيرة قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. وتوانا حديثي جمالا يكاو منا حديثي نهدو أتكم باوان ruwaya daga Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya halarci wato sallar idi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace fa bada bi salati qabla al-khutba wato annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya fara da sallah kafin yayi khutba kenan kamar hadisan da suka gabata abinda ake fara yi a sallar idi shine mi a sallar idi sallah ake fara yi tukun khutba kene sallah ake fara yi tukun khutba ita kuma juma'a me ake fara yi khutba tukun sallah kenan yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da khutba sai ya fara da sallah tukun yayi khutba yace qabla al-khutba kafin yayi khutba kuma bila adhanin wala iqama ba tare da an yi kiran sallah ba ba tare da an tada iqama ba kenan mi zan mu fahimta anan ita wato abin da ya shahi sallar idi ba a yi mata kiran sallah ba a yi mata iqama wanda tun a farko mun gani irin bambancin tsakanin abin da ya shahi juma'a da idi cewa ita juma'a ana yin kiran sallah ana tada iqama amma idi kuma ba a kiran sallah ba tada iqama wato wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai suka ce za a ce wai as-salatu jami'a as-salatu jami'a suna da ra'ayin cewa idan sallar idi an zo za a yi sallar idi za a ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a kamar yanda ake kira a wata sallah sallar kusuf sallar kisfewar wato rana amma dai malamai suka ce musu suka ce dan me yasa wai dan a tattaro mutane su zo tunda kira ne ake a zo a yi sallah suka ce a wannan ba dalili bane ba saboda mi saboda abin da ya shahi salatul kusuf da ake cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a ai sallah ce wanda ake yin ta wato daga wani sababi ne in ya fara ake yin ta saboda mutane bussu da masaniya game da wato abin da ya shafi kuso amma ita kuma sallar idi wani daga ramadan ya fara ya san ranar idi wani layya daga tazo kafin ta zo ma an yi lissahi ya san ranar idi ce kenan baya bukata sai an gai ma mutanen sahalarto wato su zo game da abin da ya shahi wato a zo a yi sallar idi kenan ita sallar idi ba a kiran sallah ba a tada ya kama ba a yin abin da ya shahi cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a shine malai yace cikin hadisin yace bila azanin wala iqamatin ba tare da an yi kiran sallah ba haka ba tare da an yi wato iqama ba yace summa qama mutawakkian ala bilalin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi wato yayi dogaro wato da bilal ya jingine da bilal kenan misali yana tsaye kuma yazo yayin dogaro da wato abin da ya shafi bilal radiyallahu anhu malamai suka ce nan la'allaka hin asama ma annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ne wanda yake dogaro da ita kenan yayi dogaro da wato bilal suka ce kuma babu lahi game da wato idan wani ya tsaya ka jingina da wani ka kama wani ka jingina da shi dan ka samu karfin wato abin da ya shahi tsayuwa ko kuma wani abu wato makamancin haka ne sai yace fa amara bi taqwallahi ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma mutane umarni da mutane su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala sai yi tsoron Allah subhanahu wata'ala ga dukkan wato wasu abubuwa na saban Allah subhanahu wata'ala kada ya zamanto wato sun aikata su abinda Allah subhanahu wata'ala yace ayi ayi abinda Allah subhanahu wata'ala yayi hani wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mutane wato ya tsoratar da mutane wato su yi hani akan wannan al'amarin haka wa hazzahum ala ta'ati ya kwadaitar da mutane akan yima Allah subhanahu wata'ala biyayya cewa dukkan mutumin da ya bi Allah subhanahu wata'ala ga irin ladan da zai samu ga irin ladan a gobe alkiyama da za a baka a ƙarshe shine babban lada shine aljanna alfirdaus Allah subhanahu wata'ala ya samu na ciki yace wa wa'azan nasa wa zakkarahum yayi ma mutane wa'azi ya tunatar da su yayi musu wa'azi ya tunatar da su tunatarwa shine abinda ka sani a tunatar da kai saboda wato abinda ya shafi mantuwa summa mada sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tahi kenan ya gusa daga wajen wato maza tunda wannan maza ne a gaban shi kenan yayi musu wa'azin wannan ya tunatar da su shine sai shi mai riwaya hadisin yake cewa summa mada sai ya tahi hatta atan nisa har sai da yazo wajen mata yace fa wa'azahunna wa zakkarahunna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musu wa'azi ya tunatar da su wa qala yace musu tasaddaqna ya ku mata ku yawaita sadaka fa inna kunna aksar hatab jahannam lalle saboda cewa ku ne mafi yawan wato makamashin wuta fa qamat imra'atun min sittatin nisa sai wata mata daga wato tsake tsakin mata wato ta tashi sufa'ul khaddaini wadda take wato mai bakin kumatu fa qalat take cewa lima ya rasulullah dan me yasa ya ma aikin Allah qala li annakum taksurna ash-shakaya ash-shikati saboda ku kuna yawaita abinda ya shahi wato kai kuka wa takfurna al-ashira kuma wato kuna saka ma wato miji qala sai mace sai yake ce sai shi marwayitin hadisin yake cewa faj'alna yatasaddaqna min hulihinna sai ga maka su mata suna yin sadaka da dukkan abubuwa na adansu yulqina fi thawbi bilalin suna dora shi ko kuma suna jehuwa a cikin wato tufa ta bilal min aqratihinna na daga abin da ya shahi dan kunnayensu wa khawatimihinna da kuma zobanyoyinsu wato wannan hadisin kenan tarjama shi da warko mu yi ba tarjama shi muka shiga kan abin da ya shahi bayani kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya ma maza wato wa'azi bayan ya musu wa'azi sai yayi gaba ya tsayi wajen mata su ma zai yi musu wa'azi anan malamai suka ce dalili ne akan abin da ya shafi mata su ma biya halatta a samu wani wanda zai ringa musu wa'azi ya ringa tunatar da su saboda mine bari dai wasu matan suka yi matukar buƙatar a tunatar da su game da maza saboda idan ka duba abin da ya shafi tarbiyya mafi yawa kula da tarbiyyar yara suwa suke yawan zama da yara su ne mata kenan su ne suka yi buƙatar ya zamanto an tunatar da su an musu wa'azi an gai musu hukuncen Allah subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi maza to ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mata suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu fa maza sun riga sun huce mu saboda maza a wajenka kullun kana musu karatu mu kuma baka mana karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to su sanya lokaci a gidan wata ɗaya daga cikin wato sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam mata suka gaggamu annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma yake musu wa'azi kenan cewa amma mata karatu ayi musu wa'azi su gaggamu sawa'un wani majalisi ne ko wato masallaci ne ko kuma wani makaranta ne wannan duka ba laifi bane ba kenan ba laifi bane a shari'a wato ta musulunci annan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je yana yi musu wa'azi yana tunatar da su sai yake ce musu a wani lafazi ya zo da cewa ya ma'asharan nisa ya ku taron mata idan aka ce ma'asharan nisa ana nihin taron mata kenan banda maza haka kamar idan aka ce ya ma'asharar rijal kenan maza banda mata ya ma'asharar shabab matasa banda wato abin da ya shahi lattijawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tasaddaqna annabi ya ce ku yawaita yin sadaka ya ku mata ku yawaita yin sadaka fa inna kunna aksara khatab jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wato me ake cewa ya bayyana musu dan me yasa yace su yawaita yin sadaka sai yace saboda ku mafi yawan ku kun kasance ku ne makamashin wuta wanda ya tabbata cewa mata sun yi yawa a cikin abin da ya shafi wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu sai ɗaya daga cikin matan faqamat imra'atun min sittatin nisa sai wata daga cikin tsake tsakin wato mata daga tsakiyar su wata ta tashi sufa'ul khaddaini wanda a cikin saman kumcin ta akwai baki baki take cewa lima ya rasulullah dan me yasa ya zamanto mu mata an ce mu ringa yawan yin sadaka kuma mu ne muka yi yawa a wuta makamashin wuta mu ne da yawan mu mafi yawan mu daga cikin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li anna kunna taksurna shikati saboda ku kuna yawan kai kuka wato jaji ko kuma jinini wato mace duk abin da aka mata zaka ga tana cewa an mata kaza korafi mata sun yi wato maza kai korafi duk abin da idan kana zaune da mace wato zaka gane wannan cewa tana da korafi duk abin da aka yi kaza shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan nan ka shakwa kenan suna yawan kai korafi da jaje da jinini da wani abu makamancin haka saboda shine annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya wadi mata sannan kuma wani daga cikin malamanmu na tafsiri yake ba mu labarin cewa mace kwalluwarta yanda ka san ornatar take game da abin da ya shaye har da ce abin da kake mata yanda ka san ornatar take za a zo a yi abu kuna zamne duk abin da aka yi kana ganin ya huce ita ta yi memory zai ta har da ce a huce ta harda ce sai wata ragin ayin faru wani abu ya faru an ce to kai mi na taba maka kai kuma da ya ja kamanta kawai daga an yi abu kawai ka yaye ya huce kamanta kai mi na taba maka ka kasa tunawa to ni mi na taba miki rana kaza karfe kaza nayi kaza an ce kaza zan je wajen biki an ce a'a naje na ce kaza an ce kaza duk zan ta zayyano maka gabaki daya kai gayi mai to wannan kenan yana daga cikin wannan insu haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa takfurna al'ashira haka kuma kuna musanta abin da ya shahi wato kyautata wato abin da miji yake yi muku ko kuma kace kuna wato abin da ya shahi musanta wato abin da ya shahi zamantakewa da duk wata ihsani da miji da yake ma mace wato tana wato batta ganin wannan tana musanta shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wato a wani hadisi yake cewa walau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka shay qalat ma ra'aytu minka khayr ma ra'aytu minka khayrun qat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mace da zakka kyautata maka zakka kyautata mata tsawon zamanin nan gabaki daya a wayi gari wani ta rana ka yi mata ta gani wani abu na laifi ka mata wani kuskure la Allah ba ma kuskuren bane ita ta dauke shi akan kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ce zata yi da ɗaya duniya ni ban taba ganin ba alkhairin ka kinan wannan duk kafirce ma wato abin da ya shahi kyautatawa da miji yake mata yana daga cikin sababin da yasa suka yawaita wato abin da ya shahi cikin wuta sai ga maka sahabin yake cewa qala faja'alna yatasaddaqna min hulihinna sai ga maka mata suna yin sadaka da dukkan abubuwa na adansu, wato wanda suka zo sun zo taron wazi, ai mace mafi yawa tana sanye da abubuwa na ado, kawai suke huddawa suna zuwa suna jehuwa akan tufar Bilal, wato suna yin sadaka da su. Haka kuma wato wa min akratihinna, da kuma dan kunnayensu, wa khawatimihinna, da kuma zobanyoyinsu, wato duka suke huddawa suna yin wato sadaka da wannan, wanda a can abubuwan da suke sa duk mafi yawa na zinare kenan. Bi ma'ana ba magana cewa a an ce ayi sadaka wallahi ban huto ba da kudi ko kuma kaza, ko menene ka tashi bada, ko menene gare ka wato ka bada, sai ka nemi ladan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sabanin irin wannan lokaci na mu, idan kai an ce ana neman taimako ana neman kaza, in dai ba kudi bane kai baka kana da ma abin da zaka iya badawa ba zaka badawa, wato sai dai inda kudi ya aljihun ka, wata salulaka kana iya ka bada kace a saida ayi jaji, ko kuma ana neman taimako misali na masallaci ana so ayi kaza ka bada sallaka a ringa aika karatuttuka ka huddo rawanin ka ka bada, duka wannan yana daga cikin wato taimakawa. La Allah gaggama akwai kayan da ake gamawa za ka gidan kaso ko kuma wani abu ayi amfani da shi kenan. Su su yi ba wata wata sai suka hudda wannan kayayyakin nasu wanda suke ado da su na zinare da azurha da kuma dan kunnayensu haka da kuma zobanyoyinsu, wato suka hudda suke wato badawa sadaka kenan. Wannan shine hadisin da malam ya kawo mana, mahallin shahida a cikin hadisin shine farko da yake cewa ranar Idi ya halarci wato sallar Idi tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Annabi sai ya fara da khutu da sallah sannan yayi khutba, kenan shine dalilin da malam ya sanyo wannan wato hadisin a cikin wannan babe, kuma ya nuna mana cewa ita sallah ta Idi wato za a yi ta ba tare da kiran sallah ba, ba tare da iqama ba, kenan ita sallar Idi ba a yin kiran sallah ba tare da iqama. Haka kuma a cikin hadisin zan magani halaccin kana iya dogaro da wani ka jingina da shi kamar ya zamanto ma shine wata sanda sanda, wannan shi ma ba laifi bane ba. Haka kenan zan magani a cikin hadisin kwadaitarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi game da abin da ya shahi taqwa, jin tsoron Allah subhanahu wataala a duk inda kake. Haka kuma zan magani wato ya halatta ayima wato wanda suka halarta wato Idi wato wa'azi, duka maza da mata ayi musu wa'azi, wanda yanzu alhamdulillah zaka gani akwai mukabbiratu sauti, akwai lasafikoki ko ina, kenan limamin da yake da yayi sallah yake yin khutba, duka wa'azin da yake yana kai ma kowa gabaki daya, idan bai kai musu ba kuma bukata ta kama aje wurin nasu, kenan wannan ba laifi bane ba a shari'ar musulunci, wato ana iya tahiya wato aje ayi musu wa'azi, kenan ana iya kebance mata da wa'azi a wani majalisi wanda yake khas nasu ne su kadai, kenan idan dai ba wata banna ba za ta zamanto ta bayyana. Haka kuma a cikin hadisin zan magani halaccin mata su tayi wato abin da ya shahi masallaci, hatta da zan magani wato macen da take al'ada ko kuma biki wato ranar Idi, a hadisin gaba zan magani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a huto da su wato su je masallaci. Haka a cikin hadisin zan magani wato kwadaitarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan abin da ya shahi sadaka, wato musamman ma ga mata, sannan kuma sadaka tana kankare ma mutun zanuban da yake yin sadaka, tana kankare maka zanubai da kake yi, kuma sadaka zaka samu ladanka wato kamar shirka ce kake yi, shibka ce kake yi, sadaka kuma tana wato gusar da abin da ya shahi hushin Allah subhanahu wataala. Haka a hadisin zan mu gani wato mafi yawan ƴan wuta wato maza sun yi yawa a wuta, mata sun yi yawa a wuta, haka zan mu gani cewa yana daga cikin sunaye daga cikin sunayen wuta wani suna jahannama, jahannam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin nan wannan hadisin wato da ya ambata mana da sauran fa'idodi wanda Annabi a cikin hadisin wato zan mu iya wato dauka. Sannan kuma na Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa yakfurna al'ashira, kenan nan kufur, idan aka yi itlaqin kafirci kufur, akwai kufur wanda yake ana nihin kafirci wanda yake hudda mutum ba daga millar ta musulunci, ana nihin kufur ana akan abin da ya shahi musan ihsani da suke ma wato kyautata ma miji, kenan kamar kufurul asga kamar yadda malamai suke bayani. Hadisi na gaba malam yake cewa an ummi atiya nusaybatal ansariya qalat أمرنا تأني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الإيدين الأواتق وذوات الخدر وأمر الحيض أن يعتزلن مسل المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته واتوانا حديثي نقبض مالا يكاومنا حديثينا أم عطية يرد ألا تتبت أغريتا نسيبة الأنصارية تكتشوا أمرنا تأن النبي صلى الله عليه وسلم واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر جيسو أن نخرج في العيدين الأواتق واتو دموهتر دا واتو ranar idi su hutar da mace wadda take balagagga daidai lokacin da ta fara balaga idan aka ce awatik jam'i ne na atik idan aka ce atik ana nihin mace wadda take matashiya a farkon balagarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su wato su fitar da ita wato ita ma ta yi idi tace wazawatul khudr da kuma wato ma abota wato daki ko kace darbuka idan aka ce darbuka ana nihin dakin nan da ake dorawa a saman rakumi daki da ake wanda mata suke shiga suna ana idan ana bulaguro wanda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam diyawa ana yin shi to a cikin gidaje ma yana daga cikin al'adar larabawa kamar yanda malamai suka fadi a cikin gidaje suna yin irin wani dan lungu haka a kebince shi wanda mace lokacin da wani zai shigo wanda yake ajinari zattai gudu ta labe a wannan wajen matan da kenan zattai je can ta labe saboda ita budurwa a duk inda a mace wanda a musulunci wato bai halatta ya zamanto wato tana hutawa tana bayyana kowa ya ringa ganin ta kenan su mata suna kebance wannan wurin wanda mace take tsayawa a wannan yanzu muna iya cewa irin wanda suke a ce yan kulbe ko kuma yan mini ba irin an kulbe ba kuma da aka yi fasara kulbe mu a yanzu wai idan aka ce wani dan kulbe ne wai kamar irin wani ne wanda yake dan matsi wanda aka matsa mishi ko kuma ake mishi abu wanda ba a san rayuwa ba wanda kyautata musu ne ake yi kenan hatta da su wannan ana hutar da su wato su tahi wato idi tace wa amara al-huyada an ya'tazilna musallal muslimin wato wanda take wato jinin al'ada wato ana annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ya umarta ta huto ta yi masallaci amma ta kaurace ma wato gurin sallah kenan ita ba za ta yi sallah ba wanda mun sani idi a ina ake yin idi ana yin shi ne a musalla wanda yake waje mafi yawa karshen gari ake ta yi a idi wanda shine sunna shine yafi dacewa amma in ya zamanto da rura ta sa za a yi a cikin masallaci wannan babu laifi amma abin da yake sunna abin da yafi dacewa shine a huta bakin gari wato ya zamanto an yi idi a wani lafazi yake cewa take cewa kunna nu umaru an nukhrija yawmal idi wato an kasance ana umurtan mu wato da mu huto ranar idi hatta tukhrajul bikru min khidriha har sai an huto da budurwa daga wato wannan dakin nata fayukabbirna wa hatta tukhrajul hiyada haka kuma wanda take al'ada ita ma a huto da ita ta tahir idi fayukabbirna bitakbirihim si kabbara da kabbarori wato na maza yanda suke kabbara wato su ma su ringa yin kabbara haka wai du'una bidu'aihim su ringa addu'a kamar yanda wato su ma maza suke yin addu'a yarjuna barakata zalika al-yawm wa tuhratahu suna kamnar wato albarkar da take wannan wato wunin na idi da kuma abin da ya shahi tsarkaka da ake samu a wannan wato yini na idi na zinubai da kusakurai da mutun yayi kenan wannan hadisin malam ya kawo mana shi dan ya mana nuni game da hatta da a ranar idi ana so kowa a hudda kowa a tayi idi shi yasa malamai suka ce idi dalilin wannan hadisin yana kan dalilin wanda malaman da suka tayi kan cewa idi sallar idi wajibi ce sallar idi wajibi ce suka ce sun kawo hujja da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka a hudda kowa da kowa a tayi idi wanda suka ce ba wajibi bace sun kawo hujja da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaima sahabin wannan cewa abubuwan da aka wajabta mushi a wuni da dare sallolin da aka wajabta mushi ita ce sallah biya malamai suka ce bai zamantawa wannan hadisin ya ci karo da wancan saboda wannan abin da yake tilas ne akan kana wato abin da ya shafi kullun amma idi kuma ba kullun bane ake yin shi sai ya ke wayo shi yasa suka ce wato wajibi ne wato game da abin da ya shafi idi wallahi ta'ala ala wa alam kenan a gurguje ranar idi ana so kowa ya fita a fita da jama'a gabaki daya wanda take al'ada ko wanda take nifasi ko kuma yarinya wanda take budurwa ko kuma yara duka a fita a tai masallaci da su wanda suke al'ada da kuma abin da ya shafi biki wannan su zasu zamanto ba za su yi sallah ba amma abin da ya shafi kabbarori ya halatta su yi za su iya yin kabbarori kamar yadda mun sani a idi ana ta kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd wanda kuma kabbarori abin da yake dacewa a idi kowa ya ringa yi ba a gamu goje guda wannan yana yi wannan suna amsawa a kowa ya ringa yi ba tare da wato ana yin jama'i ba shine yafi dacewa kana ta yi zuwa idi an sabko duka wato ya zamanto ana yin wato wannan kabbarori kenan a wannan hadisin zan mu gani wato wajabcin wato huta zuwa ga abin da ya shafi wurin idi haka kuma ba a sallatar idi a masallaci sai dai in wani uzuri ke da kai inda ya cancanta yafi dacewa yake sunna a yi sallar idi shine wato abin da ya shafi musalla musalla a huta gehen gari amma in masallaci ne in ba wani uzuri bai sa a yi idi a masallaci to wannan bai alatta bai dacewa kenan sai dai da uzuri haka kuma zan mu gani irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa ya zurfafa game da wato a halarci wato hidi wato abin da ya shafi idi hatta da wanda take budurwa an ce ta huto ta tayi idi ko a wannan hadisin zaka fahimci cewa ita budurwa abin da ake so da ita ba a so ta ringa huta ba a so ta ringa huta saboda da a ce ana so ta ringa huta ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bayani a ce hatta da ita a huto ta ka gani ko amma mu yanzu sabanin wannan a wannan lokaci wadan ka ta gani a gidan ma an wannan za a ringa cewa su ɗan kulbe ne kamar yadda muka fara cewa ba a baranta wanda kuma kiyayewa hatta da zan mu gani juma'a ma wanda suke malikiya sun yi bayani akan budurwa kada ya zamanto ana an kyamaci game da abin da ya shafi wato budurwa ta huta ta tayi wato juma'a yanzu zaka ga magabata game da abin da ya shafi matashiya wanda take shaba kullun ta zamanto a gida a zaune ba kuma yake nuni ba cewa a dan an ce ta zamanto a gida a zaune kuma a koma can cewa wai mace huta ta uku ce wai a rayuwa haka ne huta uku take a rayuwa lokacin da aka haife ta da lokacin da za a kai ta gidan miji da lokacin da za a wurdo ta kai ta kabari wai bakin rayuwarta wannan ba haka nan bane ba wannan ba haka nan bane ba Allah subhanahu wataala ya dace da mu haka a hadisin zan mu gani kenan halaccin yin kabbarori hatta da mata suna iya yi kuma kamar yadda maza suke yi haka kuma addu'a su ma ya kamata wato su zamanto suna ta yi a ranar idi kenan zan mu fahimci a ranar idi ana yawaita addu'a da kuma abin da ya shafi wato kabbarori sai dai kabbarorin na mata su kada ya zamanto irin na maza zamanto can a jiki kina kugawa Allahu akbar Allahu akbar a'a ki yanda zake jiyar da wato abin da ya shafi kunnanki ko kuma wanda kuke kusa na mata amma maza su ne babu laihi wato su ringa dagawa wanda idan muka duba farkon abin da ya shafi Zulhijja Abi Huraira da Ibn Umar hatta kasuwa suke shiga suna kabbarori saboda a daukaka abin da ya shafi sha'air na abin da ya shafi musulunci kenan wannan shine abin da malam ya kawo mana game da wannan hadisin da bayani a takaice abin da ya gabata a cikin wannan babin gabaki daya zan mu gani shi idi dai wato malamai sun yi sakani game da shi hukuncin cewa wajibi ne ko kuma wato abin da ya shafi wato sunna ne amma mafi yawa wasu malamai suna ganin cewa wajibi ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya karfafa cewa wato a huta a huto kowa da kowa wato a tahi wato wannan idin wallahu ta'ala a'la wa a'lam akwai Albani yayi littafi salatu da idaini wato yayi bayani sosai akan abin da ya shafi wato idi da sauran lokaci na k kenan zamu fara salatul kusur babu salatul kusur baban da malam ya kawo mana bayani game da abin da ya shahi salla ta kisbewar wato rana ko kuma kisbewar wata abinda ake cema al-kusuf shine sallar da ake yi wato lokacin da abin da ya shafi al-kusuf ya faru kisbewar rana ko kisbewar wata da faransanci ana cewa eclipse solaire da hausa banda kisbewa mai sunan shi rana ta kama wata babu suna da hausa badu abadu shi ma eclipse solar ne wannan ba kawai yanayi bane yake shine eclipse solar kisbewar rana ko kisbewar wata sai shi yana faruwa ne sallar ce ake yi wato lokacin da wannan yanayin ya faru kenan al-kusuf ana cewa al-kusuf ko kuma kace al-kusuf duk da wasu malamai suna cewa al-kusuf idan aka ce al-kusuf ana nihin da kisbewar rana kusuf kuma kisbewar wata saboda ai wani lokaci da dare zaka gani ya faru wani lokaci kuma da rana zaka gani ya faru wasu kuma suka ce al-kusuf idan aka ce al-kusuf ana nihin lokacin da wato ranar ta dan fara bacewa idan kuma aka ce al-kusuf tayi dika ta kisbe dika to shi wannan al'amari dai yana faruwa ne da wasu sababi guda muna iya cewa sababi biyu ko kuma wato hanya guda biyu akwai hanyar abin da ya shahi zamanance ilimin kimiyya da suka bayyana da kuma abin da shari'ar musulunci ta bayyana a zamanance abin da ya shahi eclipse solar suka ce ita rana wata ne yake biyawwa wato ya shiga tsakankanin shi da tsakanin duniya da rana to idan ya biyo wannan sai a samu kenan kusuful shams sai a samu eclipse solar tunda kenan idan rana ta hasko shi wata yazo kenan zai kare wato hasken ya zamanto ya tahi wani bangare daga cikin abin da ya shafi duniya suka ce kuma na wata shi kuma ita kuma duniya ce take shiga tsakankani kenan wanda suke magana abin da ya shafi duniya la terre tour abin da ya shafi duniya tana juyawa kenan su suka yi bayani cewa ita duniya ce take shiga tsakankaninta tsakanin rana da abin da ya shafi wato wata sai zamanto an samu wannan eclipse din sannan kuma malamai suka ce kusufu shams bayya faruwa sai irin wato zuwa ƙarshen wata sai a ƙarshen wata yake faruwa shi kuma na kamar na wata yana faruwa ne lokacin da wata ya cika wato ya cika shi wani lokaci kenan ayyamul bid 13 14 15 kenan a wannan lokacin ake samun abin da ya shafi kusuful kamar kenan wannan dai a kimiyya malaman kimiyya wanda suke hasashe wanda suke abin da ya shafi kalkil in lisahi wato su duba su gani amma a shari'ance abin da ya shafi kusuful kamar da kusuful shams abu ne wanda yake faruwa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake faruwa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wanda mutane ba su riskar hakikanin dan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wannan in ba dan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mana wato Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama zan maganin hadisi anan annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wato aka yi kusuful shams a zamanin shi sai aka yi dace da ranar kuma wato dan shi Ibrahim ya rasu sai mutane suke da awai jahiliya idan aka yi wannan ta suke to wani babba ya mutu ko kuma an aihi wani babba ko kuma wani abu ya faru sai suka ce ai ranan nan ta yi wannan al'amarin da ta shiga saboda mutuwar dan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idha ra'aytumuhunna fasallu hatta yankashifa ma bikum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita rana da wata bus wato wannan kisbewar ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala bisu wannan kisbewar dan saboda mutuwar wani ko kuma rayuwar wani annabi yace idan wato kun gani wannan al'amarin ya faru ku tashi ku je ku yi sallah ku yi ta'addawi har Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye muku wannan abin da ake ciki kenan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake yin shi aya ce yake nuna ma bayi dan ya tsoratar da su mutane su hankalta Allah subhanahu wa ta'ala ga wata da rana Allah ya shahi hasken su to ya kamata kai dan adam ya zamanto ka hankalta cewa fa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne a bisadikan komai kai wanda kake laihi ga wanda ba laihi ba suke rana da wata amma an rike hasken su an shahi hasken su kenan kai mai laihi ya kamata ya zamanto ka duka fuka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan shine abin da ya shahi wato hadaf ko kuma hikima ta wannan kamar yanda malamai suke wato bayani sannan ita salatul kusuf ba dan kusuf kadai ake yin irin wannan sallolin malamai suka ce hatta da abin da ya shahi zilzal irin girgizar kasa an faru girgizar kasa ta faru ba laifi mutane a tashi aje ayi ta sallah ayi ta addu'a har Allah subhanahu wataala ya yaye wannan an samu misali wata guguwa ta zo tana hallaka itace tana hallaka gidaje shi ma ba laifi mutane su koma ga Allah subhanahu wataala su koma su yi ta sallah su yi ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya wato gafarta musu ya yaye musu wannan tsananin da ake ciki haka idan aka samu wani ambaliyan ruwa haka idan aka samu wata wuta ta shigo irin volcano da yake tashi ya huto abinda za a yi shine a koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya yaye ma mutane wannan wato abinda ake ciki kenan shi wannan duka sababi ne gaskiya ma idan ya zamanto lokacin da aka faru lokacin da ya faru kenan sai ya zamanto mutane ne ana muku tambihi ne ku koma ga Allah ku koma ga Allah da istighfari ku koma ga Allah ya zamanto wato gabaki daya kowa ya dukufa yana ma Allah subhanahu yana addu'a sai Allah subhanahu wataala ya zamanto ya yaye ma wato mutane al'amarin da ake ciki kenan wannan dai malamai suna gayin wato cewa ga hadafin abin da ya shahi wato ga hikimar da Allah subhanahu wataala wato yake yi Allah subhanahu wataala yana sassauya al'amura wanda suke alkauniya kamar yanda ake kusuful qamar da kusuful shams da kuma zilzal in wannan gabaki daya sannan Allah subhanahu wataala mai iko ne game da abin da ya shahi yayi ma bayin shi wato addu'a yayi ma bayin shi abin da ya shahi ukuba ko kuma ya nuna musu wasu ayoyi wato daga wajen shi irin ya nuna musu abin da ya shahi wannan aya dan su zamanto sun fadaka sun zamanto sun koma ga Allah subhanahu wataala sai dai zaka gani duk da ayoyin Allah subhanahu wataala da yake gwadawa zaka ga mutane kwata kwata wato sai a hankali wato mutane zai zamanto gashi nan Allah subhanahu wataala yana nuna maka aya karara amma dai zaka gani mutane ko aka basu ka ba ci gaba ake da badakala ci gaba ake da badakala gabaki daya kawai in dai ba mutum ba gani ba ya ji shi a kabari ina ji ba fasa wani abun ba zai lasiya ma irin zamanin mu da yanzu Allah subhanahu wataala ya kare mana imani saboda hatta da yanzu ka duba ka gani irin yanda mushrikai da ake bada labarin mushrikai na da mushrikai ne yanzu ka duba kaga cikin qawaidul arba'a ka'ida ta hudu da malamin ya kawo yake bayani game da mushrikan da mushrikan yanzu yace mushrikan da mushrikan yanzu shirkar da suke yi tahi ta mushrikan wato da saboda mushrikai na da idan suna shirkar su sai in sun samu sarari lahiya lau sun yi su doran kasa suna da tabbas suna da wani garanti shubih garanti tukun suke koma shirka idan suka shiga cikin matsala suka san hu babu me yi anan kuwa duk wani gumkin ka nan aljihun ka duk wani gumkin da kake kira baya yi a wannan wajen ku sai Allah to su an koma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamman jahum ila al-bari idza hum yushrikun kaga ni sai Allah ya tsiratar da su idan amma a cikin ruwa an shiga igiyar ruwa ta cire ana kayya 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 daga wani ya fara hugul hugul cewa zai kaba wannan yare a dauke ka a je haka a ce je ka can kai ka karata a can da kai da hugul nan Allah subhanahu wataala ake kira shi kadai mukhlisina lahu ad-din kuma kaji ko da ikhlasi an tsarkake dukkan wata shirka wannan da zaka taba imanin shi da zaka wannan da zaka ji gangam imani wanda malama aqida suke cewa bakka gane imanin mutun he a cikin tsanani sai lokacin da mutun ya shiga shidda ya shiga tsanani a lokacin ne kake gane wane mai imani ne ko wane mara imani ne saboda ka dauki misali in kana so ka gane kai da tauhidin ka ko ba tauhidin ka idan tube ka gani ko zakka wani mi kake cewa wayyo Allah inna lillahi to kaga wannan abin da kake fadi wallahi akwai wanda zai tuntube ya ce shehu zai kware ce shehu wani shehu to kaga wannan ka san a cikin ma barantana waje ka san wannan sai ta Allah to wanda a cikin tsanani bai koma ba ga Allah to ka san sai a hankali to mushrikan mu ne yanzu halin su kenan a cikin tsananin kana shan wahala kana shan ukuba zaka ga mutun ya ratayo dukkan abubuwan shi a lokacin ne ma ka so ta fara ci kana cin wuya haka kuma in ka shiga cin dadin kuma ci gaba zaka yi da wato shirka ga Allah subhanahu wataala kenan dukkan wannan al'amura Allah subhanahu wataala yana nuna mana aya ne zaka ga a wani wata wani gari a ce ma ruwa yayi ambaliya ya tashi da garin ka dauka kawo Allah ne ya kadarta musu haka nan a aya ce dan ka fadaka kai wanda ruwan bai zo wajen ku wato ka fadaka wa kai fa a duk inda kake wa Allah subhanahu wataala yana iya kama ka iska da za a zo a turo ma wasu kwata kwata ka gani nan a nan yamman nan can kusan karshe karshe wani lokaci iska ta taso jajjawur a gari na leka gabas naga iska jajjawur sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji kawo musiba ta zo kawo ina ji tunda awwal marra an fara mushahada iska jajjawur ta taso a gari ashe su yan garin sun saba da wannan jan iska kuma zan huce daga wani waje kawai na gani ana sassauke wasu suna ta shiga kidi ne ake ana wani abin da ya shahi suware ko a kaba su kawo ba to ka gani irin wannan wanda kana tunanin cewa wannan ka aje wato azaba ce Allah subhanahu wataala ya turo wani shi ko a kashi lokacin kawo lokacin kamar a yanayi yake shi lokacin shi normal yake jin shi to kaga wannan abubuwa an yi nisa sai dai Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin mu wanda wani garin in ka tayi wallahi Allahul musta'an Allahul musta'an kai in kana nan sai kaga kawo cikin aljanna kake duk fitintunin da kake gani a cikin gari nan ka huta ka nan ka rumsa idan ka amma idan ka je wani gari anan cikin Niger idan ka je wani gari wallahi sai ka ma kanka wato qiyamul layl sai ka yi ta'addu'a Allah subhanahu wataala ya kare maka imani ba inda zaka kalla kai ko baka yi yawo ba wato ido arike sai dai in zama zaka yi a gida kuma yayi a ce kullun kana gida kiran kaga sai ta Allah subhanahu wataala haka abin da ya shahi zilzal gilgizar kasa da ake gilgizar kasa wallahi ba karamar aya bace ba kasa zaka ga ta gilgiza lokacin a Madina aka yi wata gilgiza kasa wani ko sai wani nawa ne degree dan kadan muna daki a zamne ina zamne ina tunani a lokacin da rana kawo na ji gabaki da an gilgiza mu duka gashin jikina ya tashi na zabura ina zamne na leko daga taga na aza irin wannan motocin ne masu aiki suna rami suna gina dutse saboda abin ya huce lissafi naga babu shal babu kowa na dawo na zamna na kirayi makwabci na wane shiru bai je ne ba da aka huto zan tayi masallaci ina duba saman Twitter naga an cewa a Madina an yi girgiza kasa nace ashe da he labarin mu da sai labarin mu yana da kawai an zo kana mun an zaman to khabar kana wani daga cikin abukan mu yace shi yazo zai kwanta zai kailula yaji gaggawa ya azal aljanni ne gare shi suka tashi Allahu musta'an to irin wannan wato abubuwa ne na Allah subhanahu wataala ya ringa tsoratar da bayi na su fadaka wato wani ka duwa kaga a Madina aka ce ma an yi girgizar kasa to barantana wani soran garin ruka idan irin wannan abubuwan suka faru a ko ina akwai wanda wato Allah subhanahu wataala wato bai shiryar da su ba Umar zamanin shi aka yi girgizar kasa a Madina yake cewa wallahi idan aka sake zai bar Madina saboda mutane ku caza halin ku ku gyara halayen ku ta idan dai aka sake girgizar kasa a Madinan nan ya tsira to zai bar garin zai bari kwata kwata to kai irin wannan abubuwa da Allah subhanahu wataala yake nuna na ayoyi dubbaka gani kai lokacin ne ma kawai kake sheke ayyuka idan kaga al'amura ne wanda ya kamata ya zamanto mutun duk inda kaga aya Allah subhanahu wataala ya zamanto ka hankalta ka san cewa wannan wa aya ce ta Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala yake tsoratar da bayi game da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Hadisi na farko da malam ya kawo mana a cikin baban hadisi daga Aisha radiyallahu anha anna ash-shamsa khasafat ala ahli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fab'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'a fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat. Wato wannan hadisi daga Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take cewa lalle wato rana ta kisbe a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa ba'atha munadiyan yunadi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika dan aike yayi wato kira cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a ya ringa kiran mutane yana ce musu as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato a hada aje a gamu waje guda za a yi sallah fajtama'u suka hadu duka wa taqaddama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gaba fa kabbara wa salla arba'a raka'atin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gaba yayi kabbara ya sallaci raka'a biyu fi raka'ataini arba'a raka'atin fi raka'ataini ya sallaci wato raka'a biyu tare da ruku'i hudu wa arba'a sajadatin tare da sujada hudu wata sallah ce gariba wata sallah ce wadda ita siffar salatul khusuf kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ta kisfi a zamanin shi wanda mun gani cewa lokacin da ibrahim alaihi salatu ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shine abin nan ya faru wanda ya faru kuma a watan rabiul awwal wajen karshen watan rabiul awwal annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika dan aike wanda aka aika shine yace mi yace as-salatu jami'a as-salatu jami'a kenan mi zan mu dauka daga wannan hadisin cewa idan an samu eclipse solar a masallaci zaka zo ka ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a bi ma'ana da nace a masallaci saboda yanzu muna da abin da ya shahi lasafikoki zai saka yi ma mutane idan babu lasafikoki kuma sai a sa wani dan aike wanda zai ringa bi titi titi yana gayi ma mutane wato a hadu a masallaci ayi sallah kuma kai tsaye daga kaji a masallaci ana as-salatu jami'a as-salatu jami'a kenan ko cikin daki kake ka san wani abu ya faru kenan zaka huto idan ka leka sama zaka gani da an samu wato wannan eclipse solar da ake yi kisfewar rana ko kuma wato ta wata kenan sai a hada a masallaci malamai suka ce in san samu ne a hada a babban masallaci gabaki daya a hadu waje guda aje ayi sallar nan idan masallacin yayi nisa ya zamanto unguwar gabaki daya misali ba za a iya wani masallacin babba ya muku nisa kenan ba laihi kuna iya haduwa a wajen da kuke wato masallacin ku yi sallah kenan amma ita me ake yi ba kiran sallah ba ake ba ta da ikama ba ake abinda ake kira shine as-salatu jami'a as-salatu jami'a haka za a yi fajtama'u sai suka hadu suka hada a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama fataqaddama sai ya shiga gaba fakabbara sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajadat wato yayi salla raka'a biyu amma da ruku'i hudu da sujada hudu ita salla ta abin da ya shahi wato kisfewar rana ko wata raka'a biyu amma ruku'i huda ke zan mu zo hadisi na gaba mu ga siffashi kahin nan a gurguje insha Allah sai sati mai zawa kenan zan mu karanta shi hadisin kenan yanda ake yin ta idan aka zo aka yi kabbara aka yi karatu aka karanta fatiha aka karanta sura doguwa mai tsawo ayi karatu mai tsawo kamar yanda zan mu gani sai ayi ruku'i idan aka yi ruku'i Allahu akbar sai a dago kuma daga ruku'i sami Allahu liman hamida kuma sai a sake karatu sai an yi karatu mai tsawo tukun a ƙara ruku'i kenan ruku'i nawa kai ruku'i biyu tukun a dago aje sujada kuma a dago raka'a ta biyu ita ma a mata haka nan ruku'i wato hudu ruku'i biyu kenan kowace raka'a tana da ruku'i biyu kenan sai zama to ruku'i hudu kai kuma sujada ita ma guda hudu zan mu zo insha Allah a sati mai zawa kenan mun karanta hadisin da ya kawo mana wato siffar sallah wannan ta kisfewar wata ko kuma kisfewar wato abin da ya shahi rana da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك عميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين